Bola Ahmed Tinubu, having scored the highest number of votes cast, is hereby declared winner.
Jagoran zaben gwanin na jam'iyyar APC gwamnatin jihar Kebbi Atiku Bagudu ke ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'a 1271. Sunan Tinubu ake ta ambata tun fara kidayar ƙuri'a kafin canka jan ambaci wanda ya zo na biyu, wato Rotimi Amaechi mai ƙuri'a 316, sai mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo mai ƙuri'a 235.
Bola Tinubu.
Abun mamaki, Rochas Okorocha da Fosto Tunde Bakare ba su samu ko ƙuri'a ɗaya ba. Daraktan ofishin campaign ɗin Maraba ga Tinubu, Aminu Suleiman, ya ce sun kasa sun samu nasarar bazata.
Allah ya riga shi tsakani, saboda akwai wasu su su ɓata tafiya kuma, amma Allah ya shiga ciki. Shi za mu ci, ba za mu so mu ci komai, don a yanzu kun muna haɗe, an nuna cewa APC suna tare, tana kan suna haɗe. Tunda kun gani yanzu abin da aka yi an yi tare, kuma ai mu abin da muka yi arewa mun biya bashi, saboda Muhammadu Buhari ya yi takara ɗaya biyu. Amma da Bola Ahmed Tinubu shiga an samu, to mu ya arewa sai yasa nake DG nashi na dan arewa ne kuma daga Northwest birnin Kebbi, muke ce musu cewa mu za mu cika alƙawari abinda Buhari mun abin ya sauje muna, saboda ka a jama ayi mu saki.
Ga batun mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da magoya bayan Tinubu ke gani ya juya musu baya kasancewa su dan gidan Tinubu ne, Aminu Suleiman ya ce santsin takalmi ne ya kwashe shi.
Allah ne kama shi, kuma Allah zai ƙara kama shi, kuma ya gama harkan shi. Mun gaya mai ni na interview daban-daban bayo ba shekara biyu. Wanda bai taɓa cin zaɓe a lokacin gwamnati ba, ina shi ne shugaban ƙasa, in ba ƙarya ba. Ya gama. Har da shi ma sanar president ya gama. Don Tinubu ba ta taimake shi. A gani ya cewa yana shiga cikin bagazin bias a Tinubu. Bai san wannan ba nashi ba ne na Bola Ahmed Tinubu, jinin da yake ba nashi ba ne, na Tinubu ne. Kuma Allah ya gwada mishi yau.
Magoya bayana ta murna da shiga yanayin biki. Shugaba Buhari ya gargaɗi 'yan jam'iyyar da kar su sake PDP ta dawa zaben 2023, don ya ce 'yan PDP za su mayar da hannu a gogo baya kan abin da ya zayyana da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.